gabatarwa an BOC wato birthday ogan casu kai in hauki dan don jazi ban kira suna na ba gari ya kenan
exclusive from Aboki music that come
I got C man on the mix and on the beat is bari da yan mata ta hogari da dan shata sonki da dukan zuci na nazo kuma har kan bari da dan rata the way you cuddle me come on yaro while you quench my thirst the ruwan paro see the bass and I want the bass in basa sa sa buwan jaro ko da yake ban da kishi amma ya kan yi wuya in yi nishi idan na ganki a motan barau na kan samu hypertension ko sankarau kece likitan kece cutan kuma kece firgitan kece lura shawari me no kiss and tell I'll keep it safe till you meet somewhere
you take my heart oh
sha'awa daga sun ce miki ya kike in kika ansa sai wanda su ya jike bar ganin cewa ina dariya ko mai zan yi miki don kariya don ke zan kama gurnet don kashe miki kudi kaman Bill Gates and if I go broke zan hau bara amma duk mai yaudarin da ya maso kusa I'll hit him with the knife sautara domin kin fi karfin yaudara you're the only fish in my fishbowl but you and I babu sick bone soyayya irin ta garin masa ya saba duku ya yi barin
bata
from AbokiMusic.com.
Baby, now so do.